Now, joint army in conjunction with the United States Army African Command.
Babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu, ke magana kan babban taron kasa da kasa na haɗin gwiwar kasashen sojojin Afirka da rundunar sojojin Amurka da ke Afirika, wato AFRICOM, da za a fara yau a nan Abuja. Taron zai baiwa manyan hafsoshin sojojin Afirka damar ƙarfafa alaƙar tsaro da ke tsakaninsu don samar da sabbin hanyoyin tunkarar kalubale a nahiyar. Rundunar sojojin Amurka ta hannun rundunarta da ke nan Afirka, wato AFRICOM, dama na shirin irin wannan taro duk shekara da kasashen ƙawancenta don mu sayar bayanai kan ta'addanci, a kuma amince yadda za a shawo kan barazar aikata miyagun laifuka tsakanin ƙasa da ƙasa, yaɗuwar ƙananan makamai da ma'aika-aika irin na 'yan ta'adda. Major General David Amadu ya ce zuwa yanzu dukkanin manyan kwamandojin rundunonin sojojin ƙasashen Afirka tuni sun iso nan Abuja.
The summit is the second largest African gathering of senior military leaders on the continent.
Wannan taro shine ɗaya haɗuwa ɗaya tilo na baki ɗaya manyan hafsoshin sojojin Afirka da na ƙasashen Turai da ma Amurka waɗanda suke halarta a halin yanzu. Kuma za a tattauna sosai da gushewar ƙungiyar IF a ƙasashen Iraki da Siriya da yadda hakan ke shafar zaman lafiya da tsaro a Afirka. Yayin wannan taro dai, bataliya ta musamman ta 176 da ke gadin fadar shugaban kasa za ta yi atisayen gwada karfi. Dokoshin menene mahimmancin wannan taro?
Tambayar kenan da laiwa masanin tsaro Malam Kabiru Adamu.
Tunda shi shugaba Trump ya hau mulki ya kusan jaddada cewa inda kasa Amerika take su tana son indai har akwai matsalar ta'addanci ta karfafa ma kasashen da suke yaƙi da ta'addanci dama yadda za su fahimci ta'addanci. Ita a nata fahimta Amerika ta'addanci ba abu bane wanda kasa guda za ta yanki da shi, dole kasashe haɗa kai a ɓangare ɗaya kenan. Ɓangare biyu akwai kusan tsoro da ita ƙasar Amerika take da shi da ƙawayenta na cewa ƙasar China ta kusan ƙarfinta da tasirinta ya fara yawa a ƙasashen Afirka. Sukan yi amfani da irin wannan damar don san yadda za su yi su cusa ra'ayi misali na nasu burin kusan cikin manya-manyan shugabanni na rundunar sojoji a ƙasashen Afirka.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.